kura kamu geishi da Asia Asia sarauta ne ki fada Sunan ki mata si ki fada Kuwa tana in ki Asia Sunan ki daidai zamani Ba wacce ta kai ki Asia wannan ke dan na matabiya daga amai na ta barka da safiya a za a yi ruwa inda walkiya ga me amana da juriya asiya ta ka a hankali ai dole kowa ya gaida ke
Babu Chicken, the king, I can't forget.